Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren Laraba 18 ga watan Fabrairu a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamitin kula da harkokin kasashen waje a Majalisar Dattawan Najeriya ya tantance tsofaffin shugabannin hukumomin tsaron kasar da aka sauya a kwanan nan domin nada su jakadu. Bayan haka za ku ji cewa ƴan bindiga na ci gaba da kai hare-hare da satar mutane don neman kuɗin fansa a wasu sassan jihar Katsina da ke arewacin Najeriya. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma yanzu dai ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Alhamis, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta kaddamar da dabarunta na shekarar 2021 a kan shirinta da yadda za ta tunkari yaki da COVID-19 wadda aka shirya domin taimakawa kasashe wurin yaki da annobar. Kana dabarun na bukatar dala biliyan 2 na aiwatar da su. Wannan shine irinsa na biyu da ke zuwa cikin sama da shekara guda bayan sanar da bullar cutar a karon farko. A wurin wani taron manema labarai a birnin Geneva, babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce dabarun na shekarar 2020 ya samu taimakon dala biliyan 1 ne da miliyan 580 daga mambobin WHO da wasu masu ba da tallafi. Tedros ya yi kira ga masu ba da tallafin, yana mai cewa wannan taimakon ya fi karfin a kira shi da sunan sadaka kawai. Shigan shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House ya kawo sabon salo ga yadda zai tunkari ɗaya daga cikin muhimman batutuwa kamar manufofin harkokin kasashen waje da yadda zai maido da tsarin demokradiyya a Venezuela. Yayin da Amurka take kokarin gina hulɗanta da ƙawayenta da Turai, hakan bai samu ba a lokacin shugabancin Donald Trump, inda masu sharhi ke cewa Venezuela za ta kasance ɗaya a cikin misalai masu yawa na sababbin dangantakar. A Madrid, gwamnatin masu sassaucin ra'ayi ta Prime Minister Pedro Sanchez ta jinjina wa Biden kana tana sa ran ganin sabuwar dangantaka da yankin da kasashensa da Amurkan suka amince da dukkaninsu abu ɗaya ne. Ganin tarihin dangantakanta da yankin Latin America, Spain tana taka muhimmiyar rawa a kokarin da Turai ke yi wurin shiga tsakanin gwamnatin Nicolas Maduro domin ganin kasar ta koma tafarkin demokradiyya. A lokacin shugaba Trump, matakin Washington na amfani da karfin soji wurin tilastawa tare da sanya takunkumai ya ci karo da dabarun Turai, yayin da take ci gaba da tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin Maduro da kuma kungiyoyin 'yan adawan kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar shari'a Amurka ta zargi wasu mutane uku masu tsara shirye-shiryen kwamfuta a Koriya ta Arewa da aikata laifin satar biliyoyin dala ta hanyoyin kutsen yanar gizo da dama akan ma'aikatun kuɗi da kamfanoni. A jiya Laraba ne dai ake zargin John Chan Young da Kim Il da kuma Park Jin Young da haɗin baki wurin aikata damfara da kuma damfaran banki a cikin wani zargi da ba a rufe ba. Zargin na cewa mutane ukun sun kai hare-haren kutsen yanar gizo a madadin hukumar leken asirin sojin Koriya ta Arewa. Ana zargin mutane ukun ne da sace dala biliyan 1 da biliyan 300 na tsabar kuɗi da kuma kuɗin yanar gizo da ya hada da satar dala miliyan 81 ta hanyar aikin kuɗi a wani bankin Bangladesh a shekarar 2016 da kuma akalla dala miliyan 112 daga musayar kuɗaɗen kutse na yanar gizo daga ma'aikatun kuɗi da dama. Facebook ta hana masu amfani da ita a ƙasar Australia gani da kuma raba duk wasu labaranta akan wata takaddama da gwamnatin ƙasar na neman katafarin kamfanin sadarwar zamanin ya biya kafafen yaɗa labaran cikin gida kuɗaɗen ayyukansu da suke ɗorawa a Facebook. Matakin da kamfanin sadarwar zamanin na Amurka na zuwa ne duk da tattaunawa da ake yi tsakanin Facebook da kishiyarta Google da kuma kamfanonin yaɗa labarai na ƙasar Australia. Daraktan da ke kula da yanki na Facebook Will Easton ya rubuta wata sadarwa cewa dokar da ake niyyar kafawa na biyan kuɗin baki ɗaya ma bata fahimci dangantaka tsakanin shafinmu da kuma masu amfani da shafin namu suna watsa labaransu ba. Einstein ya ce batun biyan kafafen yada labaran Australian ya ba Facebook zaɓin ɗaukar mataki mai tsauri akan ko mu amince da dokar da ta yi watsi da batu na gaskiya ko kuma mu daina sake labaranmu a cikin aikin da muke yi a Australia. Muna bakin cikin bada sadarwa cewa mun ɗauki zaɓi na ƙarshen. An kuma rufe shafukan yanar gizo a hukumomin jama'a da ma hukumomin ayyukan gaggawa a Facebook, ciki har da shafukan bada labaran matsayin COVID-19 da gobarar daji da ma wasu bala'o'i daga Allah. A ƙarshe, wani hadarin tarihi na lokacin sanyi ya ƙara tsananin sanyi a aƙalla rabin faɗin Amurka, ya sa sama da mutum 2.5 million a Texas sun rasa wutar lantarki. An ci gaba da samun dusar kankara da tsananin sanyi da ba a taba gani ba a jiya Laraba a kudu maso yammacin Amurka, inda hasashe ya nuna sanyi zai daɗa ƙaruwa. Yayin da sanyi da ba a saba gani a yankin ba ya sa buƙatar wutar lantarki ta ƙaru, lamarin da ya sanadiyar kamfanin wuta mai zaman kansa da ke aiki a jihar ya gaza biya buƙatun jama'a, kana kayan aikin kamfanin suka samu matsaloli. Gwamnan Texas ɗan Republican Craig Abbott ya yi kira da a gudanar da bincike akan kamfanin mai ba da wutar lantarki.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, kwamitin kula da harkokin ƙasashen waje a Majalisar Dattawan Ƙasar, wanda Sanata Adamu Muhammad Bulkacuwa ke shugabanta, ya tantance tsofaffin shugabannin hukumomin tsaron ƙasar da aka sauya kwanan nan domin naɗa su jakadu, kamar yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya nema. An yi zaman tantancewar ne a daidai lokacin da Majalisar Dattawa ke zaman ta nazartarwa. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tsofaffin shugabannin tsaron da aka tantance sun hada da Janar Abayomi Oloni Shakin da Lieutenant Janar Tukur Yusuf Buratai da Admiral Ibok Ete Ibas da Air Marshal Sadiq Abubakar, dukansu waɗanda suka yi murabus. Sai Air Vice Marshal Mohammed S. Usman shi ma mai ritaya. An tantance su ne a matsayin jakadu da ba na aiki ba. Sanata Adamu Muhammad Bulkacuwa shi ne ya jagoranci tantancewar.
Abinda nake so jama'a su gane cewa duk ambasada na Najeriya shugaban ƙasa shi ne yake da haƙƙi na zaɓensu, kuma constitution ya ce in ya zaɓa ya aiko mana a Senate, mu kuma mu tantance su in ba wani abu na doka ko na constitution wanda zai hana su zama ambasadojin nan da shugaban ƙasa ya nema a tantance. Shikenan za mu je mu rubuta report mu committee, sai mu kaiwa Senate na duka mu karanta mu ajiye, kuma Senate din gaba ɗaya su zama committee of the whole, muke kiran shi committee gida gaba ɗaya. Sannan abi a tambaya shin an yadda da wannan report a karba, in akwai mai magana zai yi cikin sanatoci, in kuma babu za a ce eh an yadda a karba. Shikenan an karbi report, sai a rubuta takarda zuwa shugaban ƙasa cewa sunayen nan da ka turo mun tantance su kuma mun samu sun cancanta. Shikenan sauran ya rage nasa.
Shi ma ɗaya cikin ƴaƴan kwamitin kuma mataimakin mai tsawatarwa na marasa rinjaye a Majalisar Dattawan, Sanata Sahabi Ya'u, ya bayyana gamsuwarsa da bayanin waɗannan tsofaffin jami'an tsaron, inda ya bayani cewa
Najeriya ta zama ƙasa wadda take cike da matsaloli na tsaro, kuma mutanen nan ne sun yi shekaru sun kai 4 ko 5 kowane akan mukamin da yake. Aka ga sun sauka, kuma ana neman cewa a kai su wani wuri a matsayin jakadun Najeriya. To kai ka san wannan abu wajibi ne duban da ke da hankali, domin yawancin al'amuran tsaro ba bayanar da su ake yi ba. Amma in ka sa hankali da tunani, kai ka san cewa akwai bukatar da za a yi haka nan, don haka akai. Don haka ga mun diba wanda duk ya kai general, kuma har ya kai chief of army staff, ko kuma chief of defense staff, ko ya kai chief of naval staff, to wani bincike kuma za a kai mashi na rashin cancancewa. Don haka a ƙarshe dukansu mun same su cewa mutane ne waɗanda na cancanta, kuma ya kamata a ba su waɗannan mukamai.
Kun gamsu kenan.
A mun gamsu.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zaɓi tsofaffin shugabannin hukumomin tsaron a matsayin jakadu kwanaki 9 bayan an sauya su ranar 26 ga watan 1 na wannan shekara da muke ciki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. To yanzu kuma za mu leƙa jihar Katsina. Har yanzu wasu sassan jihar na ci gaba da fuskantar hare-haren 'yan bandaga da satar mutane don neman kuɗin fansa. Ko a baya-bayan nan, 'yan bandagar sun kai hari a wani gari da ke ƙaramar hukumar Kankara da kuma ƙaramar hukumar Dan Musa. Rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da aukuwar hare-haren. Ga rahoton Sani Shaibu Malamfashi.
A harin da 'yan bindiga ke ƙara zafafawa a kudancin Katsina, mafi muni daga ciki shine wanda ya auku a ƙaramar hukumar mulki ta Kankara. Na kuma tambayi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa don jin ta'akibin bayani.
To abinda ya faru shine ranar 16 ga wata na wannan Fabrairu da muke ciki, a 'yan bindiga dauke da makamai irin AK-47 da misalin karfe 1:20 sun kai hari wani kauye da ake cewa Dan Marabu a ƙaramar hukumar Kankara. Sun yi harbe-harbe inda har suka kashe wani bawan Allah mai suna Matisani, kuma suka saci wasu mutane guda uku daga cikin wannan kauye. DPO na Kankara ya samu labari kuma inda shi ma ya kai dauki. Yanzu zancen da nake maka, ana kokarin yanda za a kwato mutanen nan insha Allahu da ransu a cikin koshin lafiya.
A wani labarin, 'yan sanda na jihar Katsina sun sami nasarar murkushe wani yunkurin hari a ƙaramar hukumar mulki ta Dan Musa. Kakakin rundunar SP Gambusa ya tabbata mana ne da haka.
Abinda ya faru jiya, bayan bindiga su bakwai dauke da bindiga ta kira AK-47 sun shiga cikin garin Dan Musa gidan wani Alhaji Sani Bello domin su yi masa fashi. Alhamdulillah muka samu rahoto da wuri, kuma DPO na Dan Musa ya jagoranci tawagar 'yan sanda, inda kuma suka je wannan wuri sun yi musayar wuta da waɗannan barayi. Allah ya bamu nasara, muka kashe ɗaya daga ciki, kuma muka samu bindiga kira AK-47 da harshashai. Har ila yau a jiyan dai, a kokarin da shi DPO na Kankara yake da kwato waɗannan mutane da aka sace, ya yi kicikus da waɗannan barayi a cikin hanya wacce ta taso daga garin Zango zuwa Kawwa, kuma sun yi musaya wuta da su, kuma Allah ya bamu nasara, muka samu bindiga kira AK-49 da maɗaukan harshashe guda biyu da harshashi na kira AK-47 a cikin ɗaukan harshashe guda biyar.
Dan marigayi Mati ya yi man bayanin yadda abin ya auku.
Salon karfe 1 na dare Fulani mun ji labarin cewa sun fita, muna zazzaune ana zaman tsaro har misalin karfe 12:30 sai aka koma gida aka zazzauna. Bayan haka karnuka suna ta faɗa a cikin gida, sai ɗaya daga cikin magidanta ya fito domin ya ga mene ke faruwa. Yana kan juyawa kenan kawai sai aka harbe, sai ya faɗa kasa yana wayo wannan neman taimako. Shine sai babanmu da wata mata da ɗanta suka fito domin su kawo ɗauki, ya buɗe kofa shine su suka ɗauki shi da bindiga. Da suka mai harbi sai suka samu wancan yaron wancan mata a hannu, sai kuma harbi na biyu suka sami shi babanmu a girbi yanke shi ya faɗi mutu. Sai suka koma cikin wancan gidan suka ɗauki mata ɗaya da wata budurwa da kuma wani magidan, suka yi garkuwa da su suna can sun tafi da su. An yi magana da sun ce wai miliyan 100, amma shi dai wannan babanmu lokacin shi ya yi. Muna kira ga federal government a yi kokari a ga yadda za a fito da wannan mutu. Wannan kuɗin da suke kira mu ko za a zar da dukkan dukiyar da muke da ita a nan gida gaba ɗaya tare da yanwa, ba za a iya tafi da wannan abu ba. To shi ya sa muke kira ga gwamnatin jihar Katsina, ba ma wai ba gana karɓo su ne kare ba, amma a kawo ƙarshe ga irin wannan tashin-tashin.
Sanisha Malamfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
Ɗaruruwan matasa ne musamman daga arewacin Najeriya suka dogara ga sana'ar cajin waya na zagaya a wasu shagunan cajin waya a birnin Ibadan, inda ni tattauna da wasu matasa masu cajin waya waɗanda na yi magana a game da harkar cajin waya.
Bilamin cajin waya da
to kamar shekara nawa ka fara wannan aiki na cajin waya?
Shekara 20.
A ina ka fara caji?
A Kenyale.
Me baka shawara shiga wannan sana'a ta cajin waya?
To magazai na su Alhaji Basiru da Bashar sun koya min wannan sana'ar.
Kama au a yini kana samun waya nawa kai caji?
To gaskiya ban iya kawo su kaina dan saboda suna da yawa sosai.
Bayan waya kana cajin wani abu?
Komai ina caji, ina cajin computer da sauransu.
Kama hisila hannu ha?
To ana cajin su.
Kama irin su MP mai waka ha?
To ana cajin su.
To bayan su kuma da me kake caji?
Ga sunan dai kowace kala suna kawo min dai.
Wai kowace iri kana iya caji?
Kowace iri ko kana cajin ta?
Kana iya cajin kama Infinix? Bayan Infinix sai wace iri kake caji kuma?
To akwai wata babbar waya wadda caji ta bata wurin ga. Akwai ta. Duk dai kala wayar da insha Allah akwai charge ta wurin ga.
To cikin wayoyin nan akwai mai waya charge koko akwai mai saukin charge?
Akwai masu waya charge idan ka suna slajin in chargeoji kuma in Allah so akwai abin gansu dan na kwara aikin sosai.
To da waya da computer da hitila wani ya saukin charge?
To kowane su dai ga naure aiki ne kowane suna da sauki gare ni.
To ya batun ci gaba kana samun ci gaba ga wannan aiki?
To insha Allah yana ganin budi na alheri gare su.
Ka taba yin wani abu a cikin wannan charge kamar aure ko suna ko gida?
To gaskiya dai alhamdulillah komai na samu ga aikin ga.
To ya batun matsaloli?
To matsaloli sai dai mutane suna kawo mana complaint din su kuma bakin gurgurdo ni dai lokacin da fara sana ga insha Allah ban taba wani wata matsala da kama ni sosai wanda aka cewa ina wani abu haka dai abinda mutane ka ci gaba da suwa.
Wani mai kawo charge bai taba zuwa yace baka mishi charge ba?
Ka san kobewar charge tana da abin ga amma dai mutane ba su kawo irin korahin nan sosai sai dai hoce da Allah dai in kula.
Sunana Isa Ibrahim Mulawa. Aiki na charge muke yi anan. Gaskiya akwai matsaloli dangane da caji wani lokacin saboda yanzu generator yakan yawan bada matsaloli kuma mutane sukan zo mutum kai mai aiki bai dokan shi da muhimmanci.
Akwai masu kawo caji kamar waya wasu computer wasu kuma su kawo fitilun su sai suna cewa ku masu caji sai ku masu caji rabi da rabi abubuwan sun kawo domin caji ba su cika me gaskiya abin?
Eh ka san wannan zargi ne da mutane sukan yi koyaushe kuma ko kai da kanka zaka iya sawa abu a caji wani lokacin baka kula ba ya goce ba tare da ka zo lokacin da zaka dauka kai da hannunka ba kasa shi ka gani ya dauka amma kafin ka dawo kuma sai ka tarar da yanayin abun nan ya goce ba tare da ka sani ba ko kuma cajin ya samu matsala ko charging point din yana da matsala sai kaga abun ya dakata ba tare da ka sani ba amma mutum sai ya zo yana zargin ka kaga matsalan da ake ciki har da especially charging da ake bada wani zai zo da wayan shi bai duba me wayan shi yake matsala akai ba sai ya zo wurin karba sai ya tarar da ba wani abu a jikin wayansa sai yi zargin kai ne ka illata mai abun ko kuma irin memory haka ko battery yawanci mutum zai aji wayan shi a wani gurin ko yaron sani a gida sai ya dauka ba tare da ya san an yi mai wani illa a jikin waya ba ana iya canza mai battery a gida ko a cire mai memory a gida amma duk wannan ba zai ankara ba sai ya kama mai caji ya gama caji ya doka ya bashi lafiya kalau sai ka ji mutum ya ce maka ai ka mun illa kaza ka cire mun battery ka cire mun memory menene kuma da wallahi wannan illa ne abinda sana'an mu ne muna kokarin mu tsare mutuncin da mu tsare mutuncin kan mu tsare mutuncin sana'an mu
yanzu kamar nawa kake cajin waya
caji naira 50 muke caji
to ita computer nawa kake cajin ta
computer gaskiya in mutum ya zo sai mun yi kaida da shi ne ko ba gaskiya ba don yanayin ta yana da matsala saboda wani lokacin gaskiya tana illatar da generator saboda da capacitor din ta yana da nauyi sosai
tana jan wuta da yawa
gaskiya
ita hitila hannu da bata jan wuta da yawa nawa kuke cajin ta
ya dun naira 50 muke cajin su
kuma tana dadewa ka hanta cika
gaskiya tana jima dan in muka sa gaskiya wani lokacin sai da yamma ake cira ɗan mutun yazo karba a lokacin ne zamu cire mu mika mai
akwai masu kawo caji suna korafin cewa kuna canza musu batirin waya ko batirin hitila me gaskiya abin
ai shine ne maka magana tun farko gaskiya yawanci na gaya maka irin wannan suna faruwa ne daga gida mutun ya aje ko kuma wurin da kake hulɗa da mutane ka aji wayan ka wani na iya canza ma ba tare da ka sani amma duk wanda ya san mutuncin sana'arsa kuma anan yake cin abinci baya kokarin ya bata sa hanyar sana'arsa ko ba gaskiya
to ko kana da wani sako ga masu kawo muku caji
abinda nake roko ga masu kawo muna caji shine gaskiya a ringe muna adalci
sunana Abubakar Musa
menene aikin ka ta kaman mai
aiki na sana'a sai da kati da cajin waya
yaya sai da kati ke tafiya
to gaskiya sai da kati alhamdulillah muna ciki ba wani matsala
ai ni kana sai da kati ta nawa
eh zan sai da kamar 60
to kana da riba
to gaskiya alhamdulillah
to yaya cajin waya yake kuma
eh caji gaskiya nan ne muke samu abinda muna yin muna sayan mai muna gyaran kayayyakin mu aikin mu
ai ni kana caza kamar waya nawa
ai ni ina caza waya kamar guda 40
kamar wannan engine da nake gani yana aiki yanzu kamar yana dauka waya nawa
yana dauka waya za ta kai 100
a lokaci guda
eh
yanzu wayoyin nan duka rana ɗaya ne ake kawo masu
eh duka ɗaya rana ake kawo amma ba kullum ake ansa ba
to guda ake zuwa ana karɓar waɗannan wayoyi ko
guda ake ansa
yanzu wata waya na kwana nawa cikin wannan shagon haka kafin a karɓe ta bayan ka gama caji
wata tana kwana 5 wata tana kwana 3 wata tana kwana 2
to wata ko ba ta bacewa
in Allah da ba za ta bace ba
duk yawan wayoyin
da masu su zo su karba ba wanda za ta bace ba in Allah ya da ga waya sama da 100 ina gani yanzu in Allah da ba wani matsala to ka taba samun wata matsala da wani mai kawo caji
eh gaskiya muna samun matsala irin waɗanda ke aikuwa su ce a ba su waya so wani zai amfani da wannan sai ya ce wani ya ce a ba da waya
bisa ba gaskiya bane
eh shi yasa daga yanzu ga duk wanda ya ba mu waya shi zai zo ya ansa da kai ne
to ba ku yin shaidu kamar rubutu suna ko ba da lambobi
ai kada gani ga sunan na rubuta ba ko wani suna ne
akwai wanda ya taba baka waya ya aiko wani yace ya karba kuma bisa ga ƙarya
eh sosai an saba ya haka nan
amma kuma Allah zai sa cikin bincikin da muke yi sai mu gano sai mu maida mai waya bi wato kana nan wani salo ne na sata waya kenan
sosai an saba ne ka raga
kuma a doki ma waya
a doki waya
kuma ta bace wata
wata ta bace kenan
to ya huke da masu waya idan haka ya faru
wani yana iya cewa ya yafe kuma yana iya cewa bashi kuma za mu biya
ka ta obiya
eh na ta obiya
akwai wanda ya taba yahe ma
eh akwai su
wani kira ko sako gare ka ga masu kawo caji
eh don Allah ne dai abin da nake so duk wanda ya bada cajin waya da kai ne yazo da kai ne ya ansa
Alhaji Mustafa King Gimin Gamdo
ka taba kai cajin waya
a sosai ma
to caji ana ma da kyau
to wasu suna yin caji mai kyau wasu ba sa yi wasu ma ka ba su wallahi ba kai hankali ba za a bata maka waya wasu kuma ba su bata maka waya so caji waye tunda ba mu da ne fa kullum dai sai mun ba caji saboda haka ya kamata gwamnati a dinga tausaya mana a dinga su amu wuta
to amma masu cajin waya suna cewa yawanci wayoyinku ne da matsala shike sa wasu ba su cikakken caji wasu kuma ba su da lahi wasu ma an cire wani abu daga gida kafin ku kawo musu cajin
yana faruwa tunda cikin jama'a
sunana Kyari Ali Bukar gaskiya na bada caji waya gaskiya ina jin dadin sa amma akwai lokacin da samu matsala
wace irin matsala
mun canja mun batir ne wallahi har yanzu ba ji dadin shi ba wallahi
kana ganin ba haka ka zo abin ka ba
ba haka yake ba wallahi dan batir na wurin ne
to amma su masu caji sun ce ba su canza mutane batir
a to wasu suna canja wallahi sun ba wasu lokacin suna bar yara yara aiki kamar sun bar yara aiki suna canja mana batir amma ba kowanne su ba gaskiya bisa billahi
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Assalamu alaikum masarai yau ma kamar ko kira na Alhamis na shigo domin kawo takaitattun labaran wasanni wanda ke zuwa daga gidan radio muryar Amurka wanda ni Abdulwahab Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa daga birnin Bocin Yakubu domin shakatawan ka kai mai saurare da farko zan kawo yadda ta kaya ne a sati na goma game da fafatawar da ake yi tsakanin club din kwallon kafa rukunin kwararru da ke murzale da a rukunin Premier League a Najeriya wasan da aka fafata a tsakanin Nasarawa United da kuma Akwa United an tashi ne Nasarawa United ta samu nasara da ci 2 ita kuwa Akwa United na da ci 1 sai kuma a tsakanin Katsina United da Jigawa Golden Stars inda Katsinawan dukkan suka sami nasarar jefa kwallo 1 a ragar yan jigawar a yayin da Adama United da Ifeanyi Uba suka tashi kunnan doki kowa ta sami nasarar jefa kwallo 1 a ragar yar uwarta ita ko Kano Pilas ta sami nasara akan MFM da ci 1 mai ban haushi sun Shine Stars na garin Akure zuwa ta yi harboci inda suka fafata da Wuki Tourist na Bocin Yakubu suka yi kankan babu wanda ta sami nasarar jefa kwallo a ragar abokiyar fafata wata a yayin da Kwara United na garin Ilori ta lallasa da kada da ita kuwa Heartland ta sami nasara akan Lobsters da ci 2 babu ko daya a yayin da Abia Warriors ta sami nasarar jefa kwallo daya tilo a ragar Enugu Rangers yanzu kuma za ku ji wani dan Najeriya ne yake kokarin kafa jami'a ta musamman domin haɓaka harkar wasanni baya ga samar da ilimi shi dai wannan dan Najeriya mai suna Honorable Ned Nwonko ya shaida wannan kuduri ne a taron manema labarai da ya gudanar a birnin Abuja
It's a very unique university by the way It's the first university that will offer sports programs across board we are looking at Olympics standard sports there's no such university or institution in West Africa we have many young talents but nobody supports them
yace jami'a ce wanda babu irinta ita ce ta farko da za ta samar da wasanni a matsayi na duniya irin Olympics yace babu irin wannan jami'ar a Afrika ta yamma muna da hazikan matasa sai dai babu masu mara musu baya
if you see the sportsmen and women from America from China you feel very bad
idan kaga matsayin yan wasa daga kasashen Amurka da China kaga namu yan wasan maza da mata sai ka ji takeici.
This university is meant to give the very young talented students the opportunity to combine sports and education at the same time.
Musanet Umonko ya ci gaba da cewa jami'ar manufar ta shine ta samar wa hazukan matasa dalibai damar samun ilimin karatu da kuma harkar wasanni.
I can assure you that by the time we start operations within 10 years Nigeria should be able to produce Olympic champions from that university.
Na ba ku tabbacin cewa zuwa lokacin da muka fara gudanar da ayyukanmu kasar Najeriya za ta iya samar da gwarzayen yan wasa da za su yi fice a gasar Olympics na duniya. Sai dai kuma a halin yanzu tawagar kwallon kafa na club din Victorious ta gamu da ibtila'in gobara a hawan kibo da ke jihar Plateau jiya Laraba da yamma a kokarin da suke na zuwa jihar Akwa Ibom domin fafata gasar league na mako 11. Motar da take dauke da yan wasan ta kone kurmus babu mutuwa sai dai kayakin yan wasan sun kone. Yanzu a lokacin da na aiko da wannan rahoto ba a samu sababbin da ya haifar da konewar motar Kiras bus. Da wannan kuma nake karkare wannan shirin na wannan mako. Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Muna ci gaba da farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa na muryar Amurka ya fara gabatar da sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na Fabrairu. Ga ɗaya daga cikin su.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara?
Ba daukan ba filata ne ba komai bane saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi ma.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne.
Ko wallahi su sani wa'annan ƴaƴan talaka da suke ko uwu su wata ran sai sun zo sun sa su wuhu.
Menene wuhu?
Ihu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To muryar takaice. A yau Alhamis hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta kaddamar da dabarunta na shekarar 2021 akan shirinta da yanda za ta tinkari yaki da COVID-19 wanda aka shirya domin taimakawa kasashe wurin yaki da annobar. Kana dabarun na bukatar taimakon dala biliyan 2 na aiwatar da su. Wannan shine irinsa na biyu da ke zuwa cikin sama da shekara guda bayan sanar da bullar cutar a karon farko. A wurin wani taron manema labarai a birnin Geneva, babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce dabarun na shekarar 2020 ya samu taimakon dala biliyan 1 ne da miliyan 580 daga mambobin WHO da wasu masu ba da tallafi. Shigan shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House ya kawo sabon salo ga yadda zai tinkari ɗaya daga cikin muhimman batutuwa kamar manufofin harkokin kasashen waje da yadda zai maido da tsarin demokradiyya a Venezuela. Yayin da Amurka take kokarin gina hulɗanta da ƙawayenta da Turai, hakan bai samu ba a lokacin shugabancin Donald Trump, inda masu sharhi ke cewa Venezuela za ta kasance ɗaya a cikin misalai masu yawa na sababbin dangantakar. Ma'aikatar shari'a Amurka ta zargi wasu mutane uku masu tsara shirye-shiryen kwamfuta a Koriya ta Arewa da aikata laifin satar biliyoyin dala ta hanyoyin kutsen yanar gizo da dama akan ma'aikatun kuɗi da kamfanoni. Zargin na cewa mutane ukun sun kai hare-haren kutsen yanar gizo a madadin hukumar leken asirin sojin Koriya ta Arewa.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.